دائما وكفى، شكرا على سيد الواقع الذي وكفى، احمده تعالى حمدا حمدا، واشكره تعالى شكرا شكرا، واذكره تعالى ذكرا ذكرا، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله ازكى البريه سيدا وعبدا، صلى الله عليه وعلى اله الاطهار محسدا لم يزل يندى، وذريته المباركين اثناء ومددا، وصحابته الابرار والتابعين ومن تبعهم باحسان ممن هام بهم اقتداء ووجدا، وسلم اله العرش تسليما عديدا مجيدا، هم به احرى واجلى. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله. barkan mu da saduwa a cikin wannan yammaci na ranar litinin wanda ya daidai da 29 ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1439 wanda ya daidai da yau 16 ga watan 4 miladiya annabi isa alaihi salam shekara 2018 da fatan ban manta ba yau za mu tashi darasi na 32 ne a cikin wannan littafi na riyadus salihin kuma ba manta ba muna cikin babi na uku a cikin wannan littafi na riyadus salihin kuma za mu tashi hadisi na 38 da ikon Allah a cikin wannan babi bismillah ma'a a'udhu billahi minash
shaitani wajim bismillahir rahmanir rahim wa 'an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala laqad tu'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa قال أجل إني أعف كما يعف رجلان منكم قلت ذلك أن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما لي مؤمن يصيبه أذى شوكة كما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحفت عنه الذنوب كما تحف الشجر ورقت الشجرة ورقها
وأن حديثي ذاك فهميش لك عبد الله بن مسعود شيثاتي وعن ابن مسعود ذاك دم مسعود رضي الله عنه ألا كرم شيئا قال إيشي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ناشق ودم من ذن الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعق شي من ذن الله ينا مكركته ثبوت الزلزقيد للبيش فقلت سيدتي يا رسول الله يا من ذن إنك توعق كما كان كروى ثبوت الزلزقي وعكا شديدا wato kakkarwa wanda yake mai tsanani qala fi shi ajal qaraikuwa inni u'aku ni ina yin zazzabi mai tsanani kama yu'aku rajulani minkum kama yadda mutum biyu suke zazzabi mai tsanani a cikin qultu tanati zalika anna laka ajrayn hakan ya nuna cewa kana da daraja guda biyu kenan qala fi ajal qaraikuwa zalika kadhalika hakanan hakai ma min muslimin babu wani muslimi yusibuhu adan wanda cuta za ta same shi shaukatun fama fawqaha kaya ce ko sama da ita illa kaffarallahu biha sayyiati fati Allah subhanahu wa ta'ala kan karimi kurakuren shi da shi wa huffat anhu dhunubuhu Allah kuma zai karkade min zunubansa kama ta huffu shajaratu warqaha kamar yadda bishiya take karkada ganyenta wannan hadisi muttafaqun alayhi bukhari da muslim suke tafaki da wannan hadisi wanda idan muka dura imam bukhari ya rawaito wannan hadisi hadisina 2548 sanan imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisina 2571 to imam bukhari ya rawaito wannan hadisi ne daga wajen ɗaya daga cikin magabata da ake kinshi abdan abdan kuma ya rawaito hadisin daga abu hamza abu hamza kuma ya samu rawaito hadisin daga al-a'mash al-a'mash kuma ya samu rawaito hadisin daga ibrahim al-taymi إبراهيم التيمي كما يسمى رواية الحديث من الحارث بن سويد حارث بن سويد شيني يسمى لابار حديث دقوجن عبد الله بن مسعود دوم عبد الله بن مسعود شيني صحاب من ذن الله صلى الله عليه وسلم هنا فتمنى بعيدا وانا شيني رواية إذا أكا سميت أودا إمام البخاري فنن رواية تدو أودا إمام مسلم أنسى رواية شيء دقوجن عثمان كما يد شيكن شي إمام مسلم يكي حدثنا عثمان معنى عثمان ليه إمام الأبائي هنا فتمنى بعيدا shi Usman din nan wannan tabi'i ne sannan Zuhair Zuhair kuma ya samu labari a wajen Usman ina fata mun fahimta shi kuma Ishaq shi ma din ya samu ruwayar hadisin kame da same ta a wajen Zuhair sannan Jarir shi kuma ya ji yadda wato Ishaq labarin wannan hadisi Jarir kuma shi ne yake ba da labari ya samu labarin hadisin a wajen Al-A'mash Al-A'mash kuma yake cewa ya samu labarin hadisin a wajen Ibrahim al-Taymi wannan ruwayar Imam Muslim take nan ina fata mana fahimta a wajen Ibrahim al-Taymi Ibrahim al-Taymi kuma ya samu ruwayar hadisin a wajen al-Harith bin Suwayd kaga idan ka duba ruwayar Imam al-Bukhari da ruwayar Imam Muslim sun ci karo a wajen mutane guda biyu ina fata mun fahimta a wajen Ibrahim al-Taymi ina fata mun fahimta da Al-Harith bin Suwayy Imam Bukhari ya samu ruwayar hadisin a wajen wato Ibrahim Al-Taymi da Al-Harith bin Suwayy haka ne shi ma Imam Muslim kaga sun samu wajen mutum biyu da aka karbo hadisan kina amma kowanne duk da dai sahabi ne guda ɗaya shine Abdullah bin Mas'ud wanda koyar sun Abdullah bin Mas'ud sahabi ne wanda yake mai daraja cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba ku manta ba satin da ya gabata aya ce ta sauka cikin Al-Qur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya zo yana karanta ayar a gaban Abdullah bin Mas'ud lakin alladhina taqaw rabbahum ko ubangiji ta'ala yana sai dai waɗanda suka ji tsoron Allah ittaqaw wa amanu thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu sun ji tsoron Allah sun yi imani sun ƙara jin tsoron Allah sannan sun kyautata sai a ƙarshe Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa kaga cikin masu kyautatawa da Allah yake yi a duniya gaba daya sai manzon Allah ya kalli wannan sahabi ne daraja Abdullah bin Mas'ud yace ila li anta minhum an faɗa mun kai kina daga cikin kaga wannan ya taba yi ka rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aya ta tauka sannan a cikin ayar kuma ake kai kina daga cikin mutanen kirki amma tun ya gama nasara a duniya to wannan shine Abdullah bin Mas'ud wanda idan ba ku manta ba mun faɗa satin da ya gabata ko sati biyu ya rawaito hadisan manzon Allah guda nawa nawa sai 48 hadisan da ya zo kenan sai kuna alfi akwai masu rike amma din nan ba ku rike ba 48 wannan shine Abu Ibn Abdullah bin Mas'ud wanda an ba ku manta ba ai ruwayoyi da dama sun tabbatar da cewa shi dan aljanna kuma iya daga cikin sahibu sirri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam iya daga cikin wadanda manzon Allah yake sirri da su kai bari ku ji babban ta goma shi na wannan sahabi wanda ko da ma in ma kana musu wadancan hadisan to bari ku ji karshen hujjoji hadisi ya tabbata cikin sunan Abi Dawud hadisi na 4653 sannan hadisi ya tabbata cikin sunan Tirmidhi hadisi na 3860 sannan hadisi ya tabbata cikin Musnad Imam Ahmad mujalladi na 3 Shafi na 350 sannan hadisi ya sake tabbata cikin Sahih Ibn Hibban hadisi na 8200 sannan Albani ya inganta hadisin a cikin Sahih Jami' Tirmidhi hadisi na 333 wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka je bai a Ridwan lokacin da aka je karkashin wannan bishiya da Allah ya yi bishara la qadira bi Allah an al mu'minin idh yubay'unaka tahta shajara manzon Allah ya kalle su gaba daya inji Jabir yake cewa su mutum 1400 da doriya ne Allah ya ce gaba dayan su na muku lamuni da gidan aljanna la yadkhulun nar ahadun bay'a tahta shajara babu wanda yayi mubaya karkashin bishiyar nan da zai shiga cikin wuta Allah ya riga lamuni muku aljanna shi wannan sahabi Abdullah bin Mas'ud yana ciki domin wannan sahabi ne daraja Abdullah bin Mas'ud ya je yakin Badar kafin kuma hadisi shi ma tabbata cikin sahih Bukhari da sahih Muslim lokacin da ake yakin Badar din kanta Allah madaukakin sarki sai da ya leko duniya da ya leko duniya lekowa wanda ya dace da Allah da ya leko sai yake cewa in ji Allah subhanahu wa ta'ala da ya leko sai Allah madaukakin sarki ya ce ya ahla badrin i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum ya ku waɗanda kuke bin yakin Badar din nan ku aikata duk abin da kuka so na gafarta muku ji Allah wannan sahabi bai na ciki sannan wannan sahabi an je yakin Uhud da shi wannan sahabi mai daraja shine Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kare yace dakaltu ala annabi sallallahu alaihi wasallam na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku manzon Allah yana makarkata domin alwa'ku malamin suka ce maghdul umma wato zafin radadi irin na zazzabi shine alwa'ku manzon Allah yana cikin makarkata domin idan zazzabi ya damu mutum ai zaka samu jiki shi har rawa yake to manzon Allah ciwo ya mai tsanani wai shin wani ciwo ne ya fara samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma shin wani ciwo ne ya kasance mafarin ciwon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya zama shine ajalin sa mafarin ciwon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ciwon kai manzon Allah ciwon kai ya fara manzon Allah ya je baki kun san baki ai ko makabartar da take kusa da masallacin manzon Allah manzon Allah ya shiga ya je ya kai ziyara ya fito kenan ya shigo cikin gida sai samu Aisha matar shi sai ta ce war asa kai kai na yana mun ciwo sai manzon Allah ce bal ana war asa ai ni ne kai na yake ciwo sai manzon Allah sai ke cewa ma ya zo ruki ai ba zai cutar da ke ba a ce yanzu lau muti a ce inda kin mutu yanzu a ce kin mutu ni zan miki sallah ni zan miki wanka ni zan miki linkafa ni kuma ni zan binne ki sai ke ce kwarai kuwa haka ne zaka je ka binne ni amma kana da karon matan ka zaka je ka cigaba da mu'amala ka jiki manzo Allah yana fada mata haka sai ta ce to shikenan sai sai wannan zaka gane cewa mata su kishi wani irin kumallo ne da Allah ya sanya musu kar ma ka damu wajen misali ka auri mata gaba da ana kafa shabaka a gidanka to kai kokari kai ka gane cewa wannan wata jarabawa ce daga cikin jarabawa irin da duniya amma kai kike nan wani daga misali sun ca za mai kace duk ku da gidanku na sallabe ku take 33 to shari'a musulunci ta ce sai a kamo ka amma ka bulala 30 kaga saki kenan uku musulunci ya karbu wannan a to dan me zaka zo kai ka fi kowa zafin kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ai ni ne kai da yake ciwo sai Aisha take cewa a sai manzon Allah ce to ai yanzu da kike gani inda misali zaki mutu ga yadda zan miki karshe dai sai ciwo ya rake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciwon kai ina fata muna fahimta shikenan ciwo yana rake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah dama ranar da ciwon kai ya fara yana dakin Maimuna ne Maimuna bintul Hilaliyya manzon sallallahu alaihi wasallam sai kwanta a dakin da ya kwanta ciwo bai tsayawa domin manzon Allah kamar da ruwayoyi an samu sabani manzon Allah sai da ya ciwo kusan kwanaki 10 a wata ruwaya sai da manzon Allah ya kwana 12 a wata ruwaya sai da manzon Allah ya kwana 14 ina fatan mun fahimta amma al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari yake cewa mun furinta yadda cewa zancen magana mafi inganci kwanaki 13 manzon Allah yana ciwo ina fatan muna fahimta to lokacin da manzon Allah ya ciwo ya gafa bai tsaya ba sai manzon Allah sai ya nemi izinin matan nashi gaba daya yake ce musu to kuma izini in yi jinya a cikin ɗakin ɗaya daga cikin ku mana da manzon Allah ya nemi kaga wannan ita ce shari'a ta musulunci idan kana son wani abu a wajen matan ka guda biyu to ka nemi izinin su wannan shine adalci domin haƙƙin su ne to amma manzon Allah sai idan ya ce ya take dokar ai ai daidai domin ya ce amma saboda adalci domin ya koyar da al'umma manzon Allah shi ba zalimi ba ne sai ya nemi izinin su ka duba hadisin yana cikin musulun Imam Ahmad mujallabi na 6 shafi na 228 sannan hadisin Ad-Darimi ya fitar da shi idan ka duba mujallabi na 1 shafi na 51 hadisin na 80 sannan idan ka duba Ad-Darqutni shi ma din ya fitar da hadisin mujallabi na 2 shafi na 74 sannan idan ka duba Ibn Majah ya fitar da hadisin na 1640 da hadisin na 1465 sannan babban mai hadisi wanda yake shine oga kwata-kwata shine Imam Bukhari ya fitar da hadisin na 4489 yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nemi izinin wannan matan naki sai suka mai izini yayi jinya a cikin ɗakin Aisha radiyallahu anha da wannan dalili sai manzon Allah ya zo na ɗakin Aisha ya jinya har ya rasu a ɗakin Aisha radiyallahu anha ina fatan mun fahimta to shine anan take ba da labashi Abdullah bin Mas'ud yake cewa na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na same shi yu'af ina fatan kun fahimci ma'anar yu'af wai yana makarkata zafin radadin zazzabi domin alwa'ku shine maghfur humma shine shiddatul humma ananin zazzabi lillibe mutum shine ma'anar yu'af sai samu manzon Allah zazzabi ya lullube shi shi Abdullah bin Mas'ud a wata ruwaya ma Abdullah bin Mas'ud yake cewa sai na dauki hannuna na daura akan hannun manzon Allah bai na cikin bargo ba amma yake cewa sai na ji hannuna kamar an zuba min ruwan tsutsutsu kamar an zuba min wuta in ji Abdullah bin Mas'ud a wata ruwaya wanda idan ka duba cikin Sahih Bukhari zaka ga wannan ruwaya hadisi na 4671 haka nan idan ka duba cikin Sahih Muslim hadisi na 4671 idan ka duba cikin Sahih Bukhari kuma hadisi na 5671 idan ka duba cikin Ibn Majah ya fitar da hadisi na 1622 ina fata muna fahimta wannan yake nuna cewa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi rashin lafiya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciwon ma yayi radiya mai zafi sosai wanda yake zazzabin ya lullube shi har ya kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jikin shi yana rawa na'am fa qultu sanati ya rasulullah ya manzon Allah innaka tu'afu wa'kan shadidan yanzu kai kana jin zazzabi mai zafi zazzabi wanda yake mai tsanani a shekaran zazzabi wani irin ciwo ne da yake yakan shafi bayin Allah tunda gashi ya kama manzon Allah abinda zai baka mamaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka duba hadisi cikin sahih bukhari sahih muslim domin ka gane cewa zazzabi dama an san da shi a cikin musulunci hadisi na 3723 sannan idan ka duba cikin sahih muslim hadisi na 2209 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal humma aw shiddatul humma min fayh jahannam fa abriduha bil ma manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai tsananin zazzabi zafin zazzabi daga wani irin garji ne huci ne na wutar jahannama idan mutum ya ji zazzabi ya dame shi manzo Allah ya ce fa abduha bima ko sanya ya da ruwan sanyi a wata ruwaya wanda ita ma din ta tabbata a cikin sunan ibn majah hadithina 4650 manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-humma shirrun min kiri jahannam a wata ruwaya ita ma ta tabbata a cikin majmu'uz zawaid wa manba'ul fawaid mudallaj nabiyyi shafina 95 yake cewa shi al-humma if'atun min nari jahannam shi zazzabi wani irin yanki ne na wutar jahannama a ƙarshe sai manzo Allah yake cewa fa abriduha bimma ku dinga sanye yadda yake da ruwan sanyi kamar ya kenan mutum idan zazzabi ya dame shi ya samu ruwan sanyi ya wanka da shi in Allah ya zai a wata ruwa idan zazzabin ya lullube ka kai wanka yanzu musamman da sallar asubahi bai tabu ba gobe ka ƙare yi sau uku zai yi wuya ka kai sau tara kana wankan nan zazzabin ne bai tabu da ikon Allah ba wannan shi ne magani ba sai ka je wajen likita ko kana so dan Allah ka nemi magani ga magani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kanshi zazzabi ya lullube shi sai shi Abdullah bin Mas'ud yake cewa ya manzon Allah yanzu kai ma kana jin zafin zazzabi zafi wanda yake mai tsanani kana sai ce azal kwarai kuwa ku gane bambancin amsa idan aka maka tambaya da kace na'am da kace azal ina fata mun bayyana idan aka tambaye mutum aka tambaye ka innaka tu'afu wa'kan shadida yanzu kai kana jin zazzabi wanda yake mai zafi mai tsanani to kana da zafi da biyu idan aka maka tambayar da zaka iya cewa na'am tambayar da zaka ce na'am da wanda zaka ce ajal duka ɗaya shi sa zaka ji duk wanda yake larabci zaka samu wani idan yace ma wani ba kai ne na ganka da zaka kasuwa ba sai ce ajal ina fata mun fahimta ajal da wanda yace ajal da wanda yace na'am duka malishi ɗaya ina fata mun fahimta amma idan aka faɗi kalman alaysa alaysa alladhi ra'aytu fi suq ba kai ne na ganka kaso ba kai an zo da alasta ko to duk kalman alaysa idan ta zo to ba za ka taba cewa na'am ko ajal ba sai kace bala ba ina fata mun bayyana kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ke labarta mana cikin suratu saba lokacin da malaika jibril alayhi salam idan malaika jibril ya fito daga wajen yaje gana da Allah domin shi ma din yana jin maganar Allah magana kamar da muka faɗa wajen tafsiri yana jin maganar Allah ne amma bai taɓa ganin Allah ba idan ya je ya gana da Allah Allah ya ce ya je yi kaza to idan ya taho ya haɗu da sauran mala'iku gaba ɗaya nan take sai mala'iku su ce alaysa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am sai ce kwarai kuwa ina fata mun fahimta duk inda aka ce alaysa to bala yake cewa ina fata mun fahimta to anan gurin shine yake cewa ajal kwarai ko inji manzo Allah inni u'aku lalle ina jin zazzabi kama yu'aku rajulani minkum kamar yadda mutum biyu a cikin ku suke jin zazzabi kaga kenan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi ciwo ana minka mai ciwo to na to biyu ake minka mai haka nan idan lada ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to ba za a bashi lada guda ɗaya domin shi ba iri na da irin ka bane lada kuma ake bashi duk abin da za baka lada ɗaya to shi biyu za a bashi ina fata mun bayyana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to ni ina jin zazzabi kama yu aku rajulani mikum kamar yadda mutum biyu ke zazzabi a cikin ku wannan ma an samu ta ruwaya da shi Abdullahi bin Mas'ud din lokacin da yake tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa eh kwarai kuwa inna nad'afu al-bala'u mu ana lillin ka mana bala'i kama yub'afu lana al-ajr kamar yadda ake lillin ka mana lada ina fata mun bayyana to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake eh kwarai kuwa abin da ke faruwa da mu qultu sai in ji Abdullahi bin Mas'ud sai ce sai nace zalika anna laka ajrayn hakan yana nuna kana da lada guda biyu kenan qala yace ajal kwarai kuwa zalika kadhalika hakan nan haka ne ma min muslimin babu wani muslimi yusibuhu adha wanda wata cuta za ta same shi shaukatun fama fawqaha aya ce ko sama da ita illa kafarallahu biha sayyiati fa ji Allah subhanahu wa ta'ala ya kankare mai munanan ayyukansa da wannan ciwo da ya kama shi ko aya ce ka taka saboda Allah subhanahu wa ta'ala ka gane baya jarraban bawa haka kawai idan ya jarrabe ka aya ce ko idan ka taka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kankare maka wani laifi da kai a wajen shi da wannan abin da wannan aya da ka taka a cikin mutum idan ka sani a wajen Allah wa huffat anhu dhunubuhu sannan kuma za a karkade mai zunubansa kama ta hukku shajaratu warqaha kamar yadda bishiya take karkade ganyen ta jiman dan Allah wannan kawai ke nuna maka shi musulmi kawai wani irin special mutum ne mai daraja a wajen Allah zunubi kawai idan kai idan Allah yana so a dan yayi maka zunubin ka ta daura maka rashin lafiya ko a ta daura maka wani bala'i ka duba fa manzon Allah yake cewa babu wani musulmi yusibuhu adha wanda wata kazanta za ta same shi shaukatun aya sai fa ma fauka ko sama da ita kaga duk wani irin nau'in bala'i kenan ko menene ya same shi illa kafarallahu bi sayiati baki Allah subhanahu wataala ya kankare mai munanan ayyukansa da wannan abu wa hufat anhu dhunubu sannan za a fiftike zulfat gaba ɗaya da aikata rayuwarsa wannan yake nuna cewa dan adam wani mutum ne mai daraja a wurin Allah subhanahu wataala mutum yayi laifi kai laifi amma Allah subhanahu wataala sai kakkaɗe maka zunubanka saboda kawai wani musiba da ta same ka da wannan dalili Abu Huraira yake cewa wallahi fata nake kullun a ce zazzabi ya kama ni inji Abu Huraira aka ce saboda me sai ce saboda zazzabin nan idan ya kama ni kowace gaba zai zazzabi yake kama shi cikin mutum ai ko ina suka ji gaba ɗaya cikin gaba guda ɗaya yace to gaba ɗaya ɗaya gaba guda 660 ne a cikin mutum to kowace gaba guda ɗaya 360 to kowace gaba a cikin guda 360 din nan babu wanda Allah subhanahu wataala ba zai kankare maka zulumin ka ba ashe kenan mutum idan zazzabi ya kama shi ya gane Allah madaukakin sarki yana son shi ne ma Allah madaukakin sarki yana son ka ne sai jefa maka wani bala'i da musiba shi yasa su magabata idan wani musiba ya same su murna ma suke wannan ruwaya ma min muslimu yusibuhu adha an samu wata ruwaya cikin sahih bukhari irin ta wanda ita ma ruwayar ta wato 5647 da hadithina 5648 da hadithina 5660 da hadithina 5661 da hadithina 5662 da hadithina 5667 manzo sallallahu alaihi wasallam yace ma min muslimin yusibuhu adha babu wani musulmi da wata karzan da zaka same shi shaukatun fama fawqaha aya ce ko sama da ita illa tahatta dhunubu ku duba wata ruwaya fa illa tahatta dhunubu fa dai zaban zakan nan ga faffadowa kama tahatta shajaratu warqaha kama da bishiya take farfadar da ganyayyakin ta yadda kake ganin bishiya tana zubar da ganyayyakin ta haka Allah subhanahu wa ta'ala zai daga zubar da zuban ta domin duk dan adam ai mene ne to ne bukukan da kake aikatawa a koye da laifukan da kake aikatawa a sirrance da laifukan da kake bai kake aikata su a bayyane Allah subhanahu wa ta'ala zai iya gafarta maka amma baka sani laifin da mutum yake yin shi a bayyane a idan kowa da kowa to Allah subhanahu wa ta'ala zai yafe wannan ba ai hadisi ne cikin sahih bukhari da sahih muslim kullu ummati mu'afa illa al-mujahiri duk al'umma ta inji inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah zai yafe musu sai dai al-mujahirin su ai al-mujahirin wadanda suke bayyana laifin su a fili iri da iri iri da muzu mutum ya dinga aikata laifi baya jin kunyar kowa to irin waɗannan Allah subhanahu wataala ba zai taɓa yafe musu ba Allah madaukakin sarki ya sanya ba mu daga cikin su wannan yake nuna dan adam idan Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da wata musiba idan Allah subhanahu wataala ya haɗa ka da wani bala'i bala'in nan ya dame ka bala'in nan kaga ka rasa inda zaka sanya kanka ka gane cewa Allah subhanahu wataala yana son ka ne da ya jarrabe ka da wannan musiba ina fata muna fahimta abinda zai ba ku mamaki akwai ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine marwaycin wannan hadisi Abdullahi bin Mas'ud ko kuma Abu Sa'id al-Khudri wanda shine ya bambanta da wannan sahabi Abu Sa'id al-Khudri an kawo shi gurin wani mugu azzalimi wanda ya dinga azartar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi da aka kawo shi gurin Al-Hajjaj bin Yusuf an kawo shi za a mai duka sai ɗaya daga cikin magabata Ar-Rabi' sai ya zo gurin Ar-Rabi' yana zuwa gurin sai ya same shi sai yake cewa me yasa aka kawo ka nan gurin ka yi hakuri mana kawai sai Ar-Rabi' ya fashe da kuka ina fatan kuna fahimta ku saurare ni nan Ar-Rabi' sai ya fashe da kuka nan take Abu Sa'id al-Khudri sai yake cewa me yasa kake kuka ai na ga an kawo ka wajen azzalimin nan babu mamaki yace zai iya kashe ka sai yace a wannan ai ba abin damuwa bane la tabji kada kai kuka ai Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin alqur'ani mai girma wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir babu wata musiba da za ta same ku face Allah subhanahu wa ta'ala ya san da wannan ko ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum ko ma asaba min musibatin illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir babu wani zunubi ko babu wata musiba da za ta shafe ka face Allah subhanahu wa ta'ala dama ya riga ya rubuta wannan musibar za ta same ka tun kafin a halicci duniya da shekara dubu hamsin babu wani musiba da za ta samu ɗanin face Allah subhanahu wa ta'ala sun da wannan ina fatan mu fahimta ashe kenan yanzu mutum ya ga wani bala'i ya same shi ya daga hankalin shi ya dinga ganin cewa shi ya gama yawo yana ganin cewa shi ya shiga cikin musiba ya gane cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana son shi da wannan musibar bari ku ji abin mamaki Abdullahi bin Umar wanda kowa san Abdullahi bin Umar dani a gurin Sa'idina Umar Abdullahi bin Umar dan shi ya rasu dan shi yana rasuwa ana gama binne shi an zuba kafa ko sai aka gan shi ya fashe da dariya ya daga hannu shi yana manna kamar irin yadda ƴan bol suke idan su zai daga mai dinga haka din nan to aka shi ma din ya daga hannu sai yana manna yana dariya sai aka ce a tabhatu inda qabri waladi kana dariya a wajen kabarin ɗanka sai ce kwarai ko dole yi dariya yi ai inda mutane sun san girman ladan da Allah subhanahu wataala yake tana da mu bayinsa yayin da musiba ta same su yayin da bala'i ya same su wallahi da sai sun yi fatan a ce ƴaƴansu gaba ɗaya sun mutu a rayuwar su suka binne su saboda irin ladan da za su samu a gaban Allah wanda yake nuna idan kaga musiba ta same ka ka gane cewa Allah subhanahu wataala yana son ka ne yanzu zaka samu akwai mutumin da kullun a cikin jarabawa yake yau yayi asara gobe yayi asara jibi yayi asara sai ka samu wani banda rashin tsoron Allah sai ka ji sai haba ai makoci na kullun a cikin ciniki ai ke samun hannu dama naga wani kalle kalle yake mun naga wani gani gani yake mun kaga sai ya daura mu wani kazafi ko to irin wannan wani tashin hankali ne da mutum zai daura wa kansa da yaga da kaddara ba Allah subhanahu wataala yakan jarabu bayinsa ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ciwo da manzon Allah ya kama daga wannan ciwo da manzon Allah ya yi shine har aka kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka duba cikin sahih bukhari hadisi na 4439 wannan hadisin ya tabbata cikin sahih muslim hadisi na 5680 manzon Allah ya kai da ciwon yayi tsanani hatta kai da manzon Allah su ma yake manzon Allah ya kai su ma sai ciwo kaga ya tsananta ba nan Abdullahi bin Mas'ud ya zo ka ne shi yana makarkata ba to daga wannan ciwo manzon Allah bai tashi ba manzon Allah ciwo ya tsananta hatta kai da manzon Allah yana suma bayan manzon Allah yana suma yana suma suma ya tsananta ciwo yayi zafi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har aka kai Fatima ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ga manzon Allah yana makarkata hankalinsa ya tashi game da hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi na 4462 nan take sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle ta sai Fatima ta ce wa karba abata ya bakin cikin babana sai manzon Allah ce laisa ala abiki kalbun ba'da yau babu ni bakin ciki a wajen babanki daga yau dinnan nan take kare da hadisi ya sake tabbata cikin sahih bukhari hadisi na 4449 sai ta ji manzon Allah ya fara la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat lallai mutuwa tana da mahi manzon Allah ya jijjiji hatta kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daukan hannun shi yana zubawa a cikin kofi na ruwa yana tafawa a jikinsa akwai ruwaya da ita ma ta tabbata cikin sahih bukhari hadisi na 4439 da hadisi cikin sahih muslim hadisi na 5680 da hadisi na 5660 Aisha take cewa manzon Allah ya kaida yana karanta qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas yana karanta yana tofawa har ta kai da manzon Allah ya gagarma tofawa da kansa sai dai Aisha ta ce sai manzon Allah sai ya miƙo hannunsa sai in karanta qul a'udhu sai in tofa a hannun shi saboda ai hannun shi afnawa albarka nan take idan na tofa a hannun shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai in dawo da hannunsa sai shafi fuskar shi da shi sai dan ji daɗi daɗi a cikin jikinsa haka fa kiwo yayi tsanani haka ciwo ya ƙara tsananta har aka kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune Aisha kawai da taga manzon Allah ya kalle ta kawai taga manzon Allah ya daga sama yace Allahumma fi rafiqil a'la ya Allah zuwa can sama aljanna ya Allah nan take kawai tace daga nan na san cewa manzon Allah ya zafi ya koma ga Allah ya bar mu ya hakura da mu nan take sai manzon Allah ka dauki ransa to da manzon Allah ya bar duniya to babban musiba kenan Abdullahi bin Mas'ud yake cewa lokacin da manzon Allah ya bar duniya lokacin da manzon Allah ya shiga cikin garin Madina gaba ɗaya sai kuma tana hafte wa ya gaya maka manzon Allah ke ya shiga garin Madina ya kuma yana hafte amma ranar da manzon Allah ya rasu gaba ɗaya sai garin sai gaba ɗaya kuma yayi duhu garin Madina ya kuma yayi duhu hankalin kowa ya tashi aka kaida aka rasa ya za a yi ma a ce za a yi ma manzon Allah wanka ai idan mutum ya mutu za a zo a mai wanka ko to bari ku ji wata mu'jiza da manzon Allah ya wafa da duniya gaba ɗaya hankalin kowa ya tashi ya za a mai wanka sahabban da suke gurin su Abubakar Siddiq su Ali bin Abi Talib su Uthman bin Affan gaba ɗaya suna zaune a gurin wannan yace to ayi kaza wannan yace ayi kaza za a yi wannan yace ayi kaza wannan yace ayi kaza gaba ɗaya sai suka shiru ko da ku zuwa irin magic daga wajen Allah gaba ɗaya kowa sai ya bacci a lokacin duk aka zuma musu bacci suna bacci kawai kowa sai a mafarkin yana jina cewa anibkizu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyaba ku wanke manzon Allah kayansa a jikinsa gaba ɗaya kowa sai suka tashi a lokacin je kuma suna tashi a lokaci dai sai wani ya ce ni fa kaza na ji wani ya ce eh ni ma kaza na ji wani ya ce eh ni ma kaza na ji gaba ɗaya sai kowa ya ce eh duka haka muka ji to ya za a yi to sai a wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Ali bin Abi Talib ya ce cewa kwarai kuwa dama na taɓa ji manzon Allah ya ce babu ɗan adam da ya isa ya iya ganin al'aura ta annabin Allah ba sai idan sa ya makance amma kai wani ya ga naka ba abin da zai dami kai kuma shirmi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sabai aka yi tifaki a wanke shi nan take sai Ali bin Abi Talib aka kama wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka fara wanke manzon Allah aka gama wanke shi aka gama sanya mai linkafani to sai kuma aka rasa ya za a mai sallah waye ne yake shiga gaba ita shine liman wanda shi aljanna ma ya ma shige ta ya biya ganta ya dawo har kai tunan mai za a mai sallah sai magana ta kare ya za a yi nan take ko sai nan take sai aka fara samu ku bacci kowa ya bacci suna bacci duk ta fazo ka ce to ayi sallah ta hutun kowa ya ka addu'a da zai yi sannan take sai Ibn Abubakar da shi da Umar da Uthman sai suka yi sahu kamar an yi sahu a bayan liman aka yi sahu ana ma manzo Allah addu'o'i suka gama aka kira sauran sahabbai masu daraja suna shigowa haka aka dinga shigarwa aka dinga shigarwa mata suka dinga shiga mata suka shiga bayan sun gama shiga aka shigar da bayi bayi suka gama shiga aka shigar da yara kanana kowa ya gama shiga sai aka gama kaf sai kuma aka je aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an binne alherin duniya gaba daya لبيك رسول الله من كان باكيا نرت عليك اليوم من كان باكيا وكان رسول الله يدعو لربه وكان رسول الله يدعو إلى الهدى وكان رسول الله يدعو إلى الرشاد وكان رسول الله يدعو إلى العلم وكان رسول الله يدعو إلى المحاضرة وكان رسول الله يدعو إلى الرشاد وكان رسول الله يدعو إلى الهدى إمن بك يا رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم حكى أكذو أكذني شيء bayan an gama binne shi nan take sai dai daga cikin magabata yake cewa isbir li kulli musibatin mutajalladi wa'lam bi anna al-mar'a ghayr mukhalladi wasbir kama sabara al-kiram fa innaha nurun tanubu al-yawma taktibu fi ghadi wa idha asabatka musibatin tajtadi biha fadhkur musabaka bin nabi muhammad sayyidi rasulillah idan kana ganin wata musiba ta same ka ka sani cewa dama san adam ai ban da dawoma bane a duniya to kai idan kana ganin wai kai bala'i ya same ka ka tuna masifar da ta samu al'ummar duniya mutuwar manzon Allah mana ai mutuwar manzon Allah bala'i ce ga duniya gaba daya mawafatin manzon Allah kuma an tafi da hakken duniya hakken da shine haskaka duniya gaba daya al'ummar suka zama musulmai hakken da shine gaba daya malamai suka ce shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine rukuni irin na duniya menene rukuni na duniya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hada duniya a karshen zamani cewa manzon Allah shine kamacin yadda duniya za ta tsayu da shine duniya za ta shiryu shine fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi daban yake da kowa an kai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da hadisi ya tabbata cikin sahih muslim sannan imam ahmad ya fitar da hadisin mujalladi na uku shafi na 177 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gidan ummu sulaym da ya shiga gidan ummu sulaym anas bin malik yana ba da labari manzon Allah ya shiga gidan sai manzon Allah sai kwanta sai kaidula ko san kaidula ko irin bacci irin na lokacin azhar din nan manzon Allah ya kwanta ya dai kaidula yana cikin bacci ko sai ummu sulaym sai ta ga duniyalin ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan take sai ta zo ta da wani irin kaman tandu haka irin na gida tana karfaci wannan gumin da yake cikin manzon Allah tana zubawa cikin wannan gida tana cikin zubawa kenan sai manzon Allah ya farka sai ma hada ya ummu sulaym madha tasna'in ni kike ya ummu sulaym sai take ya rasulullah naj'alu hadha al'arqa muna zuba wannan gumin naka a cikin watan dinnan ne domin mu dinga amfani da shi annahu atyabu fi shi an shi tararan da yafi kowanne kanshi inda Jabir ibn Abdullah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zauna zaka dauka miski aka zuba a cikin jikin sa ko hanya manzon Allah da kika gani manzon Allah ya ba hanya gumin manzon Allah tarare ne ummu sulaym suna diban tararan suna shafawa a cikin jikin su gumi ba wanda yanzu kai in kai gumi sai kai wanka su uku tukuna kafin ka fita dai yanzu wani ya shiga cikin rana kawai in gumi ya yi bai sa kawai ko ya zo nan wannan sai ka sai ka malai ibran alaka ta malam to shi kan zama hadi dai an jima sai ka fito daga gida tukuna ana bukatar je ka je gida ka dai wanka saboda gumi yana tararan jikin ka sai ga mutum ya tsarza kala amma shi manzo Allah daga gumi ya lulluba jikin ka ko sai ka jikin shi yana tashi ai halitta ba iri daya bace ai tsarin halitta ba iri daya bane zaban da aka mai ba irin na kowa da kowa bane to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafaki kuma duniya daga wannan ciwo ne kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah ya ba mu labari mu yi hakuri idan musiba ta same mu mu yi hakuri idan wani tashin hankali ya same mu kada mutum hankalin sa ya tashi kada mutum ya dinga ganin cewa shikenan wayyo Allah na shiga kuna lalace kada mutum ya dinga ganin cewa shikenan shikan ba bai da wani gata ba wanda zai cece shi a'a ka gane Allah yana nan Allah shine ya jarraba ka ya hada ka da wannan musiba domin Allah ya ga iyaka hakurinka domin ya baka lada a shikenan idan musiba ta same mu me ake ba mu kenan ashe lada ake ba mu wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suke tafi ittifaqi fa da wannan hadisi Allah ya gafarta mana sai hadisin nabi yace ne
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه. رواه البخاري.
وان حديثي ده aka same shi daga Abu Huraira radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man yuridillahu bihi khayran yusib minhu. Rawahu al-Bukhari. Wan hadithi da aka same shi daga Abu Huraira ko mun ji cewa Imam al-Bukhari shi ruwaya hadithin ko to Imam al-Bukhari ya samu ruwayar hadithin daga wajen Abdullah ibn Yusuf. Abdullah ibn Yusuf kuma ya samu ruwayar hadithin a wajen Malik. Malik kuma ya samu ruwayar hadithin a gurin Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Sa'da. Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Sa'da shi bin Sa'da shine yaji labarin hadithin a wajen Abu Huraira. Ina fata mun fahimta. Abu Huraira kuma radiyallahu anhu Allah ya kara masa ya kare shi kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yace man yuridillahu bihi khaira wanda Allah yake nufin shi da alheri yusib minhu ti Allah ya dinga shafin shi da bala'i ka ashe ke nan dimmin da Allah subhanahu wa ta'ala yake jaraba shi gode ma Allah ashe ke nan dimmin da gode bala'i yana damun ka kullum ya gane cewa ashe Allah yana kai shi ashe ke nan mutum ba daga hankalin shi zai ba wani bawon Allah kullum a cikin asara yake kullum a cikin jarabawa yake kullum a cikin bala'i dukiyarsa sai da ta kare gaba daya kuma da ne a tajiri ne aka kaida bayan kudin ya kare gaba daya sai kuma jaraba ta koma kuma aka koma kan yayanka yana da yaya guda 17 sai bayan sai da sun kare a gaban shi bayan waɗannan gaba daya 17 sun kare bari ku je ta jaraba ta wajen Allah sai kuma Allah subhanahu wataala ya koma kuma karan kanshi aka koma aka yanke mai gabansa in wani ya sai haukaci kamar yadda wani bazan faɗa ba a cikin ungwannin nan namu ne musiba na talauci ko ya dame shi da abokinsa kullum ku je ayi addu'a kullum ayi addu'a Allah shi talauci matse shi talauci makure shi kullum a cikin talauci kullum ana addu'a karuwa yake a ce Allah san sai yake so ba su sani ba kawai sai hankalin sai tashi kawai sai ranar kace ka ba kawai Amina ma wanda ba musulmai ba su John da Okonkwo kullum suna cikin annashuwa da kuɗi mu kuma kawai shikenan mu muna sallar ma shikenan kullum an haɗa mu da talauci to kai ba mu daina sallar ko sai ɓare ko mu daina sai suka daina yin sallar gaba ɗaya sai da aka mutu waje aka waje aka ce kai jahannama fa khalidi ma fiha abada sai suka ce a to bari mu dawo kaga ba su yi tawakkali ba duk abin da kaga Allah ya jarabe ka akwai alheri a ciki sai daga cikin magabata yake cewa in ji Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi gaba ɗayan sama yake ba da labari yake cewa wa aslu dalalil khalqi fi kulli firqatin huwa al-qawl fi fi'l al-ilahi bi illatin fa inna jami'a al-kawni fi awjaba fi'luhu mashi'atu rabbil khalqi bari al-baliyya wa dhat ilahi al-khalqi wajibatun bima laha min sifatin wajibatin qadima mashi'atuhu ma 'ilmuhu thumma qudra lawazim dhat rabb qadi al-qadiyya wa ibda'uhu ma sha'a min mubda'ihi biha hikmatan fihi wa anwa'u rahmah. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa duk bala'in da kaga yana samun dan adam wannan so ne na Allah da yake son ka da wannan bala'in da kame ka mashi'atu ma ilmuhu thumma qudra yadda Allah yake son abu ya faru da ilimin shi da kuma ikon sa abu yake faruwa wa ibda'uhu ma sha'a min mubdi'atihi yadda Allah yake kirkiran abu haka yake so abin ya faru kuma ka sani a cikin wannan bala'in biha hikmatan akwai hikima a ciki wa anwa'u rahma da nau'i irin na rahama da tausayi irin daga wajen Allah domin idan Allah ya ga dama Allah ya halicci wani zuciyar shi ba ta da kyau idan Allah ya ba shi kuɗi to zai lalace sai kullun kuɗi Allah sai ya talauci matse shi makwai shi da lewuyansa kullun ka dinga nema ba za a baka ba ya Allah a bani ɗan babbar mota ya Allah jib din nan ya Allah kamar yadda wanda zan tsiyawa Allah ya hana ka duk wani abu da kake nema Allah ya hana ka to ka gane cewa wannan jarraba ce daga wajen Allah duk wanda Allah yake nufin shi da alheri kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuridillahu bihi khaira yusib minhu duk wanda Allah yake nufin shi da alheri yusib minhu sai ya shafe shi da me da bala'i da musiba ka duba Uthman bin Affan wanda hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari da sahih Muslim idan ka duba cikin sahih Bukhari hadisi na 3739 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hau dutsen Uhud fa anan manzon Allah ya fara ba da labarin cewa za a kashe Uthman bin Affan wanda musiba ce Allah yana nufin shi alheri ne Uthman bin Affan yana hawa kan dutsen Uhud sai fara motsi kamar mutum ya hau kala kwale yana tangadi da shi sai manzon Allah ya ce Uhud ka tabbata inda kake Uhud ka tsaya ka nuku fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan annabun Allah ne da kuma mai gaskiya Abubakar Siddiq, kaga an tabbatar Abubakar Siddiq da gaskiya ne, sannan akwai shahidai shine Uthman bin Affan. Uthman bin Affan ai ruwaya ta sake tabbatar cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim, wanda Abu Musa al-As'ari yake bada labari lokacin da manzon Allah ya shiga cikin wata katanga, cikin wata gona, lokacin da ya shiga sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kar kowa ya shigo nan gurin, amma duk wanda zai shigo to sai ka nemi izini na. Abu Musa al-As'ari yake cewa sai na tsaya a bakin kofa nace to yau zan zama mai gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ina tsaya a bakin kofa nan take sai ga Abubakar Siddiq ya kwankwasa, sai nace na faɗa wa manzon Allah, sai manzon Allah ya ce idzan lahu wa bashirhu bil janna, aka mai izini. Umar ma ya zo ce idzan lahu wa bashirhu bil janna, sai ga Uthman ya zo sai manzon Allah ya ce idzan lahu wa bashirhu bil janna ma'a balwa tusibuhu, tare da bala'i zai same shi, kaga an bai bishara bala'i zai same shi a duniya, ai alheri ne a gare shi, bar ku dinga alheri ne ru. Uthman bin Affan wata rana yana zaune ya wayi gari yana azumi, yana cikin azumi kamar da a wato Al-Haythami a Majma'u Zawaid wa Manba'u Al-Fawaid mujalladi na 7 shafi na 232 yake cewa Uthman bin Affan yana cikin azumi, kawai sai Uthman bin Affan sai dauko Al-Qur'ani yana karantawa, yana cikin karatun Al-Qur'ani mai girma, sai Uthman bin Affan sai wani yaron shi ya zo yana zuwa sai yake ce mai nayi mafarki jiya naga Abubakar Siddiq, naga Umar bin Khattab, sannan naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Magana da suke faɗa mai shine isbir kai haƙuri ya kai Uthman fa innaka tufiru indana alqabila, zaka yi sahul, zaka yi buɗe baki a wajen mu gobe gobe wannan. Da daddare fa mafarkin fa yana mafarkin wata gari sai tashi da azumin kuwa, yana tashi da azumin sai dauko alqur'ani na karantawa, yana cikin karanta alqur'ani mai girma shi Uthman bin Affan, kawai sai ga waɗannan kawarija waɗannan nan da yasu al-ghafiqi, al-ghafiqi yana shigowa da takobi suna neman ina Uthman yake, suka kona kofar gidan suka shigo cikin gidan suka samu Uthman bin Affan yana cikin alqur'ani mai girma ya zo daidai gurin da Allah yake cewa fatta yakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim, yana zuwa daidai gurin kawai sai al-ghafiqi ya dauki takobinsa sai ya tara hannun shi, yana tara hannun Uthman bin Affan, budan bakin Uthman bin Affan sai fashe da jariya sai yake cewa innaha awwalu man khaffa al-ruha, ai wannan hannun ita ce farkon wanda ta fara rubuta alqur'ani da girma, dan ka sare ta ba komai bane, ka duba cikin majma'ul fawaid wa manba'ul fawaid hadisi na 14552, bayan an sare hannun nan take sai kawo mai duka, sai kuma al-ghafiqi ya kawo mai duka kan shi ya sare shi, yana sare shi sai ma take na'ila al-farafita sai ta fito da gudu tana cewa me yake bawa Allah, tana zuwa kawai nan take sai ta faɗi kan Uthman bin Affan tana so ta kare shi, tana so ta kare shi wannan azzalimi din da ake kira Saudan bin Hamra, dai dauki takobin shi kawai matsiyaci, kawai sai kai hannu ya kai takobin, yana kai takobin sai ga dan Uthman bin Affan ya fito, yana fitowa ya kai bin tsara shi sai kauce ya kama takobin ya tare shi, yana tare shi bai mutu sai ƙara dauka kashe dan Uthman bin Affan, haka jini ya bata alqur'ani mai girma a gaban Uthman bin Affan, wannan musiba ce kowa musiba ba, bari ku ji jarrabawa da Allah ya musu bayan an kashe Uthman bin Affan. Idan ka duba cikin majma'ul fawaid wa manba'ul fawaid mujalladi na 12 hadisi na 14554, duka waɗanda suka zo suka shigo cikin gidan Uthman ɗin nan gaba ɗaya kulluhum junnu, dukansu sai da suka haukace gaba ɗaya a rayuwarsu, ba sun taɓa fiyayen sun taɓa halittar Allah ba, wanda Allah yake son shi Uthman bin Affan, wanda yake in ba ku manta ba ai shi ne ake mai taki da zunnu rai, to wannan sahabi mai daraja suka kashe shi, wannan jaraba ce ko ba jaraba ba ce, kaga wannan idan Allah yana nufin ka da alheri yusuf minu sai Allah ya tafi ka. Uthman bin Affan Allah yana son shi da alheri, don haka yayi mafarki ya ga manzon Allah da Abubakar Siddiq suka ce kai haƙuri zaka yi buɗe baki a wajen mu gobe, kuma abin da ya faru kenan. Ka duba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi saukan Al-Qur'ani 59 a cikin kurkuku, dalilin da ya sa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah bai aure ba kenan, yana cikin saukan Al-Qur'ani mai girma yayi na 59 ya fakko na 60 kenan, ya zo daidai fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, sai muta a cikin kurkuku, a kurkuku aka koye shi ba aka ajiye shi, wannan shine dalilin da yasa ko aure bai yi ba, wannan ita ce musiba idan Allah ya jarrabe ka shikenan. Ka duba Imamu Malik, Imamu Jarir Hijra, shi ma musiba da ta same shi, Allah idan yana son ka dalili sai Allah madaukin sake ya jarrabe ka. Al-Khalifatul Mansur ya kama Imamu Malik ya dinga dukan shi da sanda har sai da aka tage mai hannun shi, hannun shi ma ba ya iya ɗaga wa inda zai sallah, shi yasa yake yin sadar, kun ji dalili kenan, dalilin da yake mai kenan yake sadadu har ya koma ga Allah hannun ya sake ba zai iya rike shi ba mugaye ana da su iri a duniya to idan Allah ya jarrabe ka kada ka dauka Allah madaukin su sai baya sanka ina ba ta mun bayyana kaga man yuridillahu bi khairan yusib minhu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ke nufi alheri zai jarrabe shi zai tafe shi da bala'i bai ku ji abun mamaki daya daga cikin magabata ana kiran shi Abu Yusuf al-Burati Abu Yusuf al-Burati yana bada labarin ga daya daga cikin magabata da ake kiran shi Khalaf al-Buraizi Khalaf al-Buraizi Khalaf al-Buraizi yake cewa al-Burati yana bani labari wani bawan Allah da aka zo da shi gaban Khalaf al-Buraizi da aka zo gaban shi mutum ne da yake kafafun shi gaba ɗaya sun an yanke mushi gaba ɗaya sun saboda kukinta gaba ɗaya sun yanke sannan hannun shi da nan gaba ɗaya sun yanke sannan kusa wani ƙarin musiba idanun shi gaba ɗaya ma babu su makahu ƙarshen musiba kenan ko jikin shi iwa tana zuba da aka kawo shi wajen Khalaf al-Buraizi Khalaf ɗaya ake shi cikin kutare irin shi da ya ajiye shi kwana biyu sai zo ce kai wallahi ka yaƙuri inni wallahi ƙari agafaltu anka ni na rakkana ma wallahi nasitu anka na manta ma da kai sai ce ah dole ka manta da ni mana in ka manta da ni allazi khalaqani lam yansani wanda ya halice ni ai manta da ni ka karshen iko da nuna kaddara ga wajen Allah kenan amma yanzu idan musiba ta samu wani sai ka ji gaba ɗaya kawai ana cewa kai wani an jarrabe ka ba kai wani kana cikin musiba ce bari kawai ni kawai ka duba tuwane ka duba tuwane kullum a cikin lafiya amma dai kullum a cikin bala'i nake sai ka fili kadai ne a garin nan kaga yana dan so ya san inda yake so yanzu ya faɗa mana in ya isa a yanzu za su ga mai sunayi amma ba za ka ji wannan bawan Allah babu kafafu guda biyu babu hannaye babu idanu sai yake cewa ai Allah bai manta da ni ba sai yake cewa ah yanzu ka manta da ni sai yake ce kwarai ko na manta da kai sai yake in lam tazkuruni in dai har ba za ka iya tuna ni ba allazi khalaqani yazkuruni wanda ya halice ni ai yana tuna ni sai mu dan bakin shi Khalaf al-Buraizi sai yake cewa kai ala atazawwaju laka mar'a bazan aura maka wata mata ba tamsahu laka al-aqdab ka dinga shayar maka wannan kazan da yake cikin jikin ka ka duba cikin sifatu safwa mujallabi na biyu shafi na 252 da shafi na 293 ka duba cikin ayunin hikayat dan muna bada dalili ne saboda mutum ya je duba ya hujja da dalili ka duba cikin ayunin hikayat na ibn al-jawzi mujallabi na shafi na 66 yake bada mamaki yake cewa wallahi mutumin nan sai yake cewa ni za ka ce za ka aura mun mata sai yake kai ni ka saura ana malikin duniya ni fa ni mai mulkin duniya ne wa arutiya kai ni angon duniya ma gaba daya mutum da yake cikin wannan bala'in babu kafafu babu hannaye sai kai shine ango za ka yadda sai maka san kawai ta farabari shuni yake baya ba amma budan bakin shi sai ke cewa ta yaya za ka zamo kai ne sarkin duniya sannan kuma ka zamo kai ne wanda kace wato kai ka fi kowa daraja a duniya gashi babu kafafu babu hannaye babu komai sai ce kwarai kuwa wallahi ne sarkin duniya sai ce to ta yaya za ka zamo sarkin duniya ta yaya za ka zamo kai kowa daraja a duniya sai ke cewa baka gani ba Allah subhanahu wa ta'ala ya mun irin wannan hali kuma gashi Allah ya banna haka kuma ina ƙara imani Allah ya sa mun har kenan kullum ina ƙara ambaton shi sai ce kai sai na zaka zama kai kowa daraja a duniya kana cin abinci kamar ta kudin bara'i domin duk mutum da bai da hannu bai da kafafu in zai ci abinci kamar yadda dabba take ci zai ci aiko to haka yake ci shi ma sai yake cewa kai da kake cin abinci kamar dabba sai ce kwarai ko na yadda haka nake cin abinci yana faɗan haka kawai sai aka ya faɗi je ne faɗi ke yana mutuwa sai budan bakin Khalaf al-Buraizi shi sai na ruga da gudu na je nusulin kafani muka zo muka mai wanka da muka zo muka mai wanka mun ga mai wanka da kafanin da naga kawai yayi tsayi naga aiko mutumin da bai da kafafu mutumin da bai da hannaye ai da kafanin zai tsayi ko ba zai tsayi ba sai yace sai muka nemo almakashi ne muka yanke shi muka yanke zama dan gajere muka ce kai sai wani ya ce a ku bar shi a dogo sai ki haba mutumin da yake dan cici sai na za ka mai katin da kafanin ai asara shi kawai yana sa shi a cikin kafanin an je an binne shi yana zuwa gida ya kwanta yana bacci kawai sai ji kawai a cikin mafarki ana faɗa mai ana ka cewa ya Khalaf al-Buraizi qad bakilta ala maulaya wa muhibbi yanzu za ka yi rowa ga masoyina wanda nake kaunashi magana da yake ana faɗa mai kenan yanzu za ka yi rowa ga wanda nake so masoyina kamar rowan linkafani sai a mafarkin an ce to ka tafi da linkafaninka wa qad kaffannahu bil istabrak wal istandar ka sani cewa mun niyan maka da linkafaninka mun mai linkafani bil istabrak wal sundus amma linkafani da duka irin ta zinari da al-istabrak wani irin duka ce ta gol ta gidan aljanna akan akamin da saban ne ita na tafiye sai na farka a mafarki a maki ina farkawa sai na ruga ta gudu na tafi gidan din kafani ina zuwa sai ga kafanin da muka linke shi da shi an dawo da shi ga shi al-arji an canza ko ba canza ba hakurin da yayi Allah ya canza mai musibar da yake ciki Allah madaukin sai ya sanya linkafanin ma da aka mai ruwa a duniya to ba a buƙatar shi aka kawo ne gidan aljanna wanda yake nuna idan Allah madaukin sai ya jarabe ka wallahi kai hakuri koi kana zuwa lafiya magana ta gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana shi sa anan manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yuridillahu bi khairan yusib minhu duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake sanshi da alheri sai Allah madaukin sai ya jarabe shi wannan hadisi rawahu bukhari wa dhabatu yusib sun yi wasanin yusuf bi fatihi sadi wa kasriha da fata akan sadu da kuma kasra akan ta sai hadisin na gaba yake ne
wa an sanad wa an anas radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la yatamanna an ahadukum yawma yuzil asaba fa in kana la yuzil fa'ilan fa yaqul allahumma ahyini bima kana fi hayati khayran li wa tawassal ila kanat wafati khayran li mutafaqun alayhi
wannan hadisi na Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah wannan sahabi mai daraja Anas ibn Malik kuma kuma ta ba Anas ibn Malik ya rawaito hadisi guda 2286 qala sai qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yace la yatamanna an ahadukum al-maut kada ɗayan ku ya kuskura yayi fatan mutuwa da gumin asaba wasabar wani kiwo da ya same shi fa in kana la budda fa'ila idan ya kasance dole sai ya aikata haka fal yaqul yace allahumma ahyini ya allah karayani ma kanat alhayatu khayran li matqar rayuwa ta alheri ni a gare ni wa tawaffani ya allah ka kace ni idan kanat alwafatu khayran li idan mutuwa ita ce alheri a gare ni muttafaqun alayhi ashe kenan idan musiba ta samu mutum kada ya burin mutuwa malamai suka ce wanda yake burin mutuwa to ɗayan biyu ne wanda yake burin mutuwa wanda yake burin mutuwa wanda baya son wanda yake fatan yake kin mutuwa a rayuwarsa to ɗayan biyu ne ko dai ya zama baya son mutuwa ne saboda bala'in zunubi da yake aikatawa ko kuma ya kasance a'a yana jin tsoron watakila ayyukan da yake aikatawa a rayuwarsa ta duniya ayyukan ba su kai ya iya mutuwa a wannan lokacin ba amma mutum ya yi fatan mutuwa to ba a bukata idan mutuwa ta zo ba sai ka yi fata ba ai da kanka zaka tafi to anan manzala sun ce la yatamanna yanna ahadukum maut akwai ruwaya guda uku irin wannan la yatamanna yanna ahadukum maut idan ka duba cikin sahih bukhari hadisi na 2673 hadisi cikin sahih muslim hadisi na 2682 sannan ruwaya ta sake tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisi na 2671 da hadisi cikin sahih muslim hadisi na 2680 daidai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk a cikin ruwayoyi ne yana cewa la yatamanna yanna ahadukum maut kada ɗayan ku ya kuskure ya burin mutuwa kada ɗayan ku ya kuskure ya fatan mutuwa li zulmin asaba saboda wani ciwo da ya same shi amma yanzu mutum nawa ne yake fatan mutuwa ba ma fatan mutuwa ba kashkashe yake anan zamfara aka samu wani kwanaki na bibi shekara biyu ba wai kawai saboda bai samu kuɗin kismet bai shaƙe kansa ya mutu hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari fa innahu yataradda fi jahannam zai ci gaba da gangarawa a cikin jahannama duk mutum abin da ya kashe kanshi da shi zai ta jin zafi da raɗaɗin wannan abin ila yawmil qiyama duk mutumin da ya kasance ya kace kanshi da wani musiba ko wani mutum kawai wani bala'i ne ya same shi wani kawai ya zo ya samu wani mutum ya kashe mai ɗansa yana kashe mai ɗansa kawai mutumin sai ya farce da kuka yana fashewa da kuka kawai mutumin nan kawai sai ya je hangi ɗin kansa ya ce aka ce dani dan ne za ka kashe kanka sai ce zan kashe kaina saboda mutumin sirki na ni ma bana so in kashe shi gwara in kashe kaina ko in huta to wa ya ga maka hutawa za ka yi hutawa za ka yi ai dan mutum ya mutu ya shiga cikin musiba ta yaya zaka zo ka ce kana tare ne zaka huta to manzon Allah ya ce kada ɗayan ku ya kuskure ya kashe kansa saboda wani bala'i da ya same shi fa in kana la budda fa'ila in ya kasance babu makawa sai ya aikata to yayi addu'a wata addu'a zai yi ce Allahumma ahyini ma kanat alhayatu khayran li ya Allah karaya ni mutakar rayuwa tana da alheri a gare ni bar ku ji abun mamaki hadisi ya tabbata cikin musnad Imam Ahmad Albani ya inganta hadisin a cikin sahih Dani Sahih hadisi na 3371 hadisin Talhatu bin Ubaydillah Talhatu bin Ubaydillah wata rana sai mafarki yana yin mafarki sai ya mafarki waɗansu mutum biyu waɗannan sahabbai a lokacin manzon Allah ɗaya jarumi ne an kashe shi a yaƙi da aka ji da manzon Allah ɗaya kuma ba a kashe shi ba ɗaya sai da ya rayu kusan shekara guda ɗaya yana sallah yana azumi sai Talha ya yi mafarki kiyama ta tsaya ga ta kofar gidan aljanna yana tsaya kofar gidan aljanna ko sai ya ga mala'ika ya fito mala'ika yana fitowa sai ya kira ya ce aina alladhi tuwfiya al-akhir ina wannan da ya mutu daga baya din nan sai ya zo kafin gidan aljanna can an kwana biyu sai kuma malaikin sake fitowa daga gidan aljanna ya ce kai ina shahidi ka duba fa girman shahidi da ya mutu a bagin daga sai aka ce kai kuma ka zo ka shiga sai in ji shi bal hakishin sai na karanta tsowa dan ni ma ake zo ka shiga na matso kenan sai malaikin sai ce anta lam ya'lilla tab'at kai lokacin ka bi ba ne sai sai malaiki sai na farka a mafarki ai dole ka farka duk min shiga kai baka shiga ba yana farkawa kenan sai Talha abin ya bashi mamaki ya dinga bada labari a cikin garin Madina da abin labarin yayi yawa har aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san mai manzon Allah ya faɗa sai manzon Allah kuma yake cewa a bin ayi zalika ta'jabun yanzu akan wannan kuke jin mamaki dan ka san mutum idan ya rayu a duniya ya dade a duniya shekarun sa ka dade yayi sallah ya azumi ya fi wanda ya mutu da wuri ladawa dan Allah sai manzon Allah ya ce ba abun mamaki bane alaysa qad makatha hadha sana yanzu shi wannan da ya mutu daga baya bai zauna ya kare shekara daya a duniya ba kake bana kware kuwa sai manzo Allah sai alaysa qad sama bai azum wannan ramadan ba kake kware kuwa manzo Allah sai alaysa salla bai salla ba wasajada yayin dinga sujjada yana sujjada aka kake kware kuwa sai manzo Allah sai ma bainahuma ab'ada mimma bayna as-samai wal ard abin da yake tsakanin su na lada yafi girman tsakanin sama da kasa da wannan dalili hadisi ya tabbata cikin musnad Imam Ahmad manzo sallallahu alaihi wasallam idan ka duba cikin sayyidan sabil hadisi na 339 da 39 manzo Allah ta sani cewa khairun nasi ban qala umruhu wa hasun amalu idan rayuwarka tayi tsayi to yana nuna cewa lada kake kara tarawa kanka wanda ya mutu da wuri kuma shi kuma shikenan ayyukanka sun tsaya sai dai in idan yana da sadaqatul jariya ya Allah muna roƙonka ya Allah ka kara mana shekara 70 masalihi saba'in ya Allah amma masalihi to mutum sai addu'a ya ce Allahumma ahyini ya Allah karaya ni ma kanat alhayatu khayran li matakar rayuwa alhirini a gare ni wa tawaffani ya Allah ka karfa rayuwana idza kanat wafatu khayran li idan mutuwa ta kasance alhirini a gare ni domin akwai mutumin da mutuwa ta fi mai alhiri domin bala'i da zai zo a ƙarshen duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi cikin sahih muslim manzon Allah yake cewa bala'i zai zo za a kai lokacin da idan masifa ta yi yawa a duniya mutum zai zo ya samu kabari kabari fa da kake gani fa ya tamarrabu alaihi ya dinga furki ma a bakin kabarin fa ya tamanna annahu makana ya dinga fatan ina ma shi ne a cikin kabarin saboda bala'i yawa a duniya to kowannan bala'i idan ya zo ka dinga yin wannan addu'a ka ce Allahumma ahyini ma kanat alhayatu khayran li magabata kullum a cikin irin wannan addu'a kake domin rayuwar nan akwai bala'i a cikin ta akwai jarrabawa a ciki idan alheri ne sai Allah ya raya ka idan kuma sani ne Allah ya karfi rayuwar ka shi fa maka alheri wannan shine rayuwa ta dan adam Allah subhanahu wataala ya tadda mu fi dunyar akhira wannan hadisi shi ma mutafaqun alayhi bukhari da muslim suke ittifaqi fa kaza hadisi da fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta mana magabatan mu da suke gamu gidan gaskiya Allah subhanahu wataala ya gafarta musu wadanda suke roƙon addu'a wajen bayi Allah Allah madaukin take biya musu bukatun su barka ta lafiya Allah madaukin take ya ba su lafiya subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh